Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sojojin Ukraine sun samu dannawa cikin birnin Kherson, yayin da sojojin Russia suka janye cikin gaggawa. Mutanen ƙauyukan yankin sun yi ta fitowa daga wuraren uyarsu, suna marabala lema sojojin Ukraine, tare kuma da basu labarai masu cike da abubuwa masu tayar da hankali na yadda sojojin Russia suka yi ta hallaka fararen hula da kuma wawushi abubuwan da ke cikin gidajensu. A cewar Sarki Khlan, mataimakin shugaban yankin na Kherson, yanzu kusan dokacin birnin na Kherson na ƙarƙashin ikon sojojin Ukraine. Fayafayen bidiyo da dama da ke yawo a kafafen sada zumunta na nuna yadda sojojin Ukraine ke ta kakkafa tutoci masu launonin rawaya da shuɗi a birnin, yayin da mutanen wuraren ke ta shagulgula. To amma sojojin Russia da ke janyewar sun yi bayanai sabanin wannan. Wani sojin Russia ya bayyana yadda aka umarce shi da sauran ƴan uwansa sojojin da su gaggauta sanya tufafin farar hula don kar a ɗago su. An kuma bayar da rahoton cewa ruwa ya ci wasu sojojin Russia da suka yi yunkurin tserewa ta cikin kogi. A halin da ake ciki kuma, jagabannin Majalisar Ɗinkin Duniya sun tattauna da jami'an Russia je jama'a kan yarjejeniyar jigilar nau'ukan hatsi da takin zamani a tekun Bahar Aswad kwanaki takwas gabanin karewar wa'adin wani bangare na yarjejeniyar. Shugaban sashen ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya, Martin Griffiths, da shugabar cibiyar hada-hada da ayyukan cigaba, Rebecca Greenspan, sun gana da wata tawaga ta babban mataki daga Russia bisa jagorancin mataimakin ministan harkokin wajen Russia, Sergey Vashinin. An yi tattaunawar ce ta bayan fage a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ko Palais des Nations da ke birnin Geneva, aka kuma kammala da yamma. Tattaunawar ta raja'a ne kan dorawa bisa ci gaban da aka samu wajen kawar da duk wata tangarda game da damar jigilar kayan abinci da takin zamani, ciki har da ammonia da ke fitowa daga Russia zuwa kasuwannin duniya, a cewar wani wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ɗaruruwan Iraniyawa sun bazu kan tituna je jama'a a lardin Sistan Baluchistan da ke kudu maso gabashin Iran don tunawa da murƙushe jama'a da aka yi ranar 30 ga watan Satumba, wanda ake wa laƙabi da jim'ar jina-jina. Wasu fayafayen bidiyon da aka tura ma sashin fasha na muryar Amurka sun nuna wasu masu zanga-zanga na tattaki a Zahedan, headquarter lardin. Wasu fayafayen bidiyon kuma sun nuna masu zanga-zanga a birnin Hash na ɗaga murya suna cewa Allah ya halaka Khamenei da kuma Allah ya halaka mai kama karya, suna nufin shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei. An kuma ba da rahoton barkewar zanga-zanga je jama'a din a biranen Chabahar, Rax, Pishin da Iran Shar. Tokar a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tilasta yin murabus ma shugaban sashen kwastam da kare kan iyakokin Amurka, sashen da ya fi kowanne yawan jami'an tsaro a Amurka, yayin da jami'an kare kan iyakar ke ta yin kicibus da bakin haure masu yawan da ba a taba gani ba da ke shigowa Amurka daga Mexico, a cewar wasu mutane biyu masu masaniya kan al'amarin. An umarci Chris Magnus ya yi murabus ko kuma a kore shi ƙasa da shekara guda bayan da gwamnatin shugaba Biden ta tabbatar da naɗinsa a matsayin shugaban wannan sashi, a cewar wasu mutane biyu da aka yi wa bayani kan batun, suka kuma yi magana bisa sharaɗin sakaye sunayensu saboda ba su da hurumin magana ma jama'a. To amma shi Magnus ya yi kene ne. Sige Magnus ɗin wani ɓangare ne na tankaɗe da riraya da ake kyautata zaton za a yi a ma'aikatar tsaron cikin gida, yayin da take faɗi tashin neman yadda za ta ɓullo ma yadda ɗumbin baƙin haure ke ta zuwa daga ƙasashe da dama, ciki har da Venezuela, Cuba da Nicaragua. A ƙarshe, ruwan sama kamar da bakin ƙwarya daga hucin haukaciyar guguwar nan ta Nicole ya game jihohin gabashin Amurka, kama daga Georgia zuwa kan iyakar ƙasar Canada jiya Juma'a, a yayin da kuma ɗaruruwan mutane a tsawon gabar jihar Florida ke tambayar yaushe kuma shin za su iya sake komawa gidajensu yayin da gauran guguwar ta Nicole ke kadawa arewa masu hasashe sun yi ta gargadi game da yuwar aukuwar mummunar guguwar nan ta tornado a yankunan Carolinas da Virginia ko da yake nan take dai ba a samu rahoton dirar guguwar ba Guguwar ta Nicole wadda aka rage matakinta na iya kado ruwa na santimita 20 kan tsaunukan Blue Ridge a cewar masu hasashen akwai kuma yuwar fuskantar ambaliyar ruwa haka kwatsam a wuraren da suka hada har da New England
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma ta shi lafiya
lafiya kalau alheri ya gure naku
lafiya lawyer yau na jika kamar ana azumi ya kamar nan jika kamar
rancen
kamar rancen da na gan manya
sai a hankali
ace dace lalla ace da gwamba ace akwai abin da yake hana manya
mun Allah da bawa Allah
kuma suna da karfi to baba yau mun yi wani babban bako yau shira a bare
yauwa
shira a bare huce kamar yadda muka alkawarta yaya da zango a jamhuriyar Niger inda abokin aikin mu Malam Mansur ya mana hira da wani fitaccen dan wasan kwaikwayo. Bazan ƙari bayani ba, bari a bata haka.
To shike
da. Zuwa an zuba ne shigo kamar da muke
so. Ya bayyana kansa ba.
Yawwa ya bayyana kansa. To da yake jamhuriyar Nijar muka yi saba ba. Ai sai muka ce to babu abinda zai fi dacewa sai mu shiga sako domin sada zumunci. Sabili da haka za mu fara da mika wannan gaisuwar ta Sa'idu yaron malam da ke limanci a Maradi da Hamza Ado washewa mai maganin gargajiya sai Ali Muhammad Fada Ni'ima Maradi da Saminu Haske limanci a Maradi da Sa'adu Hasken Birni mai wahal da bakauye. Lalle sai mu guji irin waɗanda.
Gaskiya.
Sai Zahiru mai wanki da guga Sura Bildi da Sanusi Biya Maradi. Allah ya sa haka waɗannan sunaye suke.
Amin.
Sai Anzin Kasuwar Kadiro Maradi da Liman Idi mijin Silbiya. Sai Usman Musa Club Sarauniya da Idi Sani Rex Makira da Malam Abba na Alƙalin Maradi. Sai Sabiu Musa Kalla da Yahaya Memban Sarkin Fada da Abdulrashid Dan Dubai mai danda masu ɗinki. Allah ya sa haka yake. Sai Malam Sha'ibu Oga Sabon Mashi da Ahmadu India Injiniyan Radio Nagarta. Sai Sani Ice Dan Sahura mai nama babbar kasuwar Maradi da Attahiru mai kayan miya babbar kasuwar Maradi da Hadiza Mamman Sakabo a sabon garin Maradi. Sai Malam Inusa mai kwacabla tofa da ke makoyo Maradi da Basiru mai madara da ke tashar sarki Maradi. Sai kuma Taningu Mason Maradi da yake Maradi muke.
Ke sa haka za a tadin Maradi din nan.
Yawwa, saboda baƙonmu daga Maradi yake, sabili da haka muka ce gara misali zumunci to baba.
Gaskiya faru daga gida kenan.
Haka.
To ni kuma wannan sakon da ke hannuna na cewa salam VOA Hausa. Ko isar min da gaisuwa ta abar ya huce zuwa ga Malam Haruna Alaramma da Mai Saje Bulama da Malam Sha'ibu Dage. Sai kuma Ayuba Isa garin Sarkin Noma da Yakuba Mai Aski Badaraka da Alhaji Haruna BBY Tarbasuwa da Baffa Haruna Bajoga da Kawo Mai Ruwa Bajoga da Aliko Auta Kafinta Yalwa da Mahmud Salu Ƙauran Nan Moda. Sai kuma Sanusi Madatai da Magaram da Zifi Ibrahim Rugar Malam da Fatima Musa Wada Barakin Ladi da Aisha Musa Wada Barakin Ladi. Sai kuma Babangida Buwa Fajewa Takai yace a tashi lafiya. Mai sako shine Malami Kura. To Allah sa dukkan ku kun tashi lafiya.
To baba, kamar da muke cewa kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, da yake muna da wannan dogon hira yau kuma ba za ni dogon gaisuwa ba. Bari mu dure da wannan sako daga babawo Mato Mai Adua Jihar Katsina, wanda yake ni ka gaisuwa ga mai girma sarkin Fulanin Mai Adua Alhaji Abdulkadir Muhammad da Hajiya Magajiya Bello Mai Adua, sai Abdullahi Laki Funtuwa da Mani Usman Buti Difa, sai Adam Harka Tasawa da Sanusi Madatai da Magaram da Abdulaziz Dan Gogo Mai Adua da Mani Tinau Mai Adua, sai Musa Malam Indu da Nasiru Dogon Dutse da Godwin Waliya Adamawa da Hadila Wadata Zamfara da kuma dukkan ma'aikatan sashen Hausa. Da fatan dukkan mun tashi lafiya. Wato baba kamar da muka ce bari min gefe kuma mu bada abokin aikin mu fili domin gabatar da bakon da muka yi a wannan zauri.
Shirin a bari ya huce a gaishe ku baba Yakubu Makiri da uwar tashiya Grace Alkairi kamar da yanda kuka yi mama sauraro alƙawari da izinin Allah ga mu a cikin shirin tare da daya daga cikin fitattun ɗan wasan kwaikwayo a wannan jaha ta Maradi ƙasar Niger da ake ce ma Andije domin jin me sunan shi na ainihi kamar yanda kuke tambaya da wasu abubuwa da suka shafi rayuwar shi baki daya ga mutare da shi a cikin shirin a bari ya huce.
To madalla sunana Adamu Madugu wato wanda aka fi sani da lakanin sunan Andige. Gaskiya Masar lalle kamar yanda kace ɗaya daga cikin ƴan wasan kokoro in kace fitati to kai zari saboda har yanzu dai muna neman kai. Alhamdulillahi shekarun suna da dama wanda na fara wasan kwaikwayo saboda na fara shi tun ina primary. Akwai abokai na da dama waɗanda muka fara tare da su wa'ansu mushannin ƙauye ne wa'ansu suna cikin ayyuka dai da dama na gwamnati tunda ina ganin har akwai aboki na guda wanda yau Allah ya sa an waye gari minista ne yana ɗaya daga cikin ministoci wanda yana ɗaya daga cikin wanda muka fara wasan kwaikwayo da shi tun muna lakwal. To alhamdulillahi sai in ce gaskiya a cikin wasan kwaikwayo Abu Kudani wanda ya bani shawa wanda ya sani ga shi wasan kwaikwayo.
Menene wannan abu?
A lokacin ina yaro na ina shawa ganin kallon cinema wanda tsohona yana mun kwadan cewa in tsaya in yi karatu ni ko duk dare na Allah ni harkar cinema tana bani shawa zan je in ga film ko na Shinuwa ko na Indu ko American film ina shawa su. To sai nake ganin duk wanda ya fito wanda ake ce ma kaman mai film boss haka yana mutum ne wanda kaman sai in ga ya fito kaman kamili ne wanda shi kokarin yake ya kwato hakin wani. To wannan abu yake bani shawa sosai shi ya sani wasan kwaikwayo ya bani shawa ga wasan kwaikwayo nake wasan kwaikwayo tun kamar yanda nace ma ina dan kankane na har na kawo wanga lokaci kuma Allah da iko ne Allah ya sa ban bari ba ina cikin yi har yanzu. Abun da ya dan bani mamaki shine kamar yanda kace yau an waye gari wasan kwaikwayo na ya shiga kasashe da dama waɗanda ni kan kaina nayi mamakin abin. Akwai ƴan Niger kamar kasar Makka Libya Cote d'Ivoire din nan Burkina ina Mali duka inda dai ƴan Niger suke to suna dan shin wasan kwaikwayo na kuma wasan kwaikwayo na yana zuwa ta wato hanya ko kile ISB a tura musu ko ta WhatsApp kenan yazo da ya samu ana ta tura mutane to ina mamakin wanda wasan kokoyin ya watsu haka
idan muka wayo baya bantar numfashin ka ba ni ya tsayaya kaka hukungiya ta wasan kwaikwayo da ake gabatarwa a gidan radio ta yaya aka fara har abin ya dore
madalla a lokacin ina dan taba kasuwanci saboda da nayi ina college na yi birebe na daya to lokacin nan gwamnati ta hidu wata not abinda ake kira not eliminator ana son a ce kowace history ko geography hakan ga ko mina ne ana son ko isuwa kamar yadda nace history ko da yaushe ana son sai ka samu moyen to wannan abu sai a wannan lokaci na samu tangarda da an kai bareban ban samu ba to sai ina da magaji Allah ya kanshi kuma ya sake biya mani lakwal na kuma to amma duk da haka nan dai ina nan ga shawon wasan kwaikwayon to karatun nau sai ya zamanto wani kudi wani bashi kafin yanda ka san madalla madalla ga abin da ga kai abin da yake ga inda ya karkata ana nan to da an ka bude radio amfani nan garin Maradi to kuma sai mun kaje tare da sauran yan wasa da muka hadu muka kai muka tambaya muka ce to muna son mu dora gabatar da wasan kwaikwayo Allah da iko nayi ko da yake wa'ansu sun riga mu daga cikin waɗanda muka fara wasannin Allah ya shakan su ba zan manta ba akwai su Sani Pascal kamar su Maryama ADS kamar su Dede suna da dama waɗanda dai yau an waye gari dai sun riga mu gidan gaskiya Allah ya shakan su da muka fara wannan wasa wasannin sai ta samu karbuwa a gidan radio mutane suna wa wasan kwaikwayo shikenan har muka kai satin duk da ban mai ba mutane suna jin sahin yaya aka yi wanga sati ban mai su ji sabon wasan kwaikwayon mu ba to wannan abu sai ya ba mu ƙarfi na cewa wannan wasa mu ci gaba da shi saboda mutane suna shawa shi duk abin da kake yi in ya zama to muna mutane na shawa to ka gani yana da kyau kai ma ka hidda hakkin na mutane tunda suna son abun to haka muke muna trup amfani a lokacin kenan sunan trup kin amfani tunda radio amfani ne muke ma aikin a karkashin su muke kuma Allah da iko ne har yanzu ban mu rabu da su ba muna tare da su yau kusan shekara 20 da wajen ko ko da huduma ko in ce da biyan tun dai budawa a radio amfanin Allah da iko ne kamar yanda kace to lalle an samu daukaka tunda menene daukaka da aka samu yau idan muka yi wasan kwaikwayo akwai kawan masu aikin sayar da kasfoci hakan ga and discotheque haka suna dauka har su suna bada abinci da shi to ka gani suna sayar ma mutane waɗanda a lokacin da muka yi shirkin da basu saurara ba ko ku basu shi ba ko kuma suna bukata su saurare su yi kowane lokaci to suna zuwa su saye wajen su tunda mu da in muka yi daga nan kuma sai wani sati in mun mako kuma in Allah ya ba mu ikon ga yanda in mun kare shi mu aza wani sabo ko kuma shi mun ba mu kare shi ba ga yanda za mu ci gaba da shi to kaga da haka ne muke tahiya kadan 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 muna ta gabatar da wannan wasanni to kuma alhamdulillahi har yanzu tunda mutane suna ci ta bayan mu to mun gode ma Allah
bangaren abin da ya shafi tiyatar ku wasan kwaikwayo yana da fuskoki daban-daban akan me kuka himmai da hankali na zamantakewar rayuwar al'umma tunda shi tiyatarin aka ce duk mako ne za a saurara noma ne kiyo ne shin komi ne kuke bibiya rayuwar al'umman mutane kuka dauko wani abu ne wanda ya damu mutane ko kuma kukan yi arashi ne ko kuma a'a kukan yi kan mai uwa da wabi
yawa to shi wasan kwaikwayo akasari da ake shi arashi ne
yawa sai ki ce mana ai Allah yayi mai gida kun abun nan ne ko
mun yi waraba na ya ban takarra
alhamdulillah
yanzu da kiyare ta sagiti in Allah ya ci
a'a ana ma batu ke ni yanzu saboda Allah ma ga inda nake matsi wallahi kuma kan da Allah yake mace ni ba na ganin ta take haka ne
baba ka ji bakon saboda wannan
hira ta kayatar
haka yake sai a biyo mu bako mai zuwa domin jin amsa wannan tambaya da kuma ci gaban wannan hira har ma da waɗansu daga cikin wasannin kwaikwayo da suka yi to baba yau labarin da zan baka
to
labari ne na wani buzu da iyalin sa wani buzu
ke ce har yau da jamhuriyar Niger din ake
I think sai da bayan lokaci yayi da zai koma gida sai wannan attajiri ya mishi goma da arziki ya hada mishi kayan mutunci sosai
na'am
sai wannan buzu ya kama hanya ya koma gida yana tafiya gida tun daga nesa iyalin shi suka ganshi ya taho da kayan niki-niki ana ta oyoyo ana mai gida ana sanni da zuwa mai gida oyoyo barka da zuwa bai sai ni sai mun baba bude baki ne wai sai musu wai wannan gida yake ko kuma dan iska wai ai ya bar mai gida can Kano
wai mai gida yake ko dan iska
Wai shi mai gida yake ko dan iska ai mai gida yana Kano wanda yake da abun arziki ai shi mai gida
wato ya ga mai gida gaske
ai sai kaga mai gida tun da shi bai iya yin mai yaji ko mi ba
wayo Allah da
daga malaba jini na daga bana hannu sabini raka sai mako na gaba kamar yadda muka alkawar ta mu sake a wannan babu
na mai sake
shigowa za ko mu ji labarin da za su bamu daga jamhuriyar Niger yanzu a madadin
baba ya koma keri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Wannan shirin na zuwan ku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawu lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya. Thank you.